La partie la plus importante, c'est en deuxième partie. Je vous dis comme d'hab, ciao, bless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tsile da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 23 ga watan Yuni. A cikin shirin za a ji cewa rushe sashen wani ginin diplomasiyyar Najeriya da aka yi a Ghana na ci gaba da tayar da jijiyoyin waya.
Yanzu za mu iya mu maintaining number 1 a cikin Afrika da masu mai.
Za kuma a ji cewa majalisar dokokin jihar Niger Najeriya ta jefa ayar tambaya kan kudin da gwamnatin jihar ta ce yakin corona ne ya lakume shi.
Shi sakataren gwamnati ya ba mu kiyasin wasu kudade da yanda suka shigo tsabanin yanda muka samu labari.
Kamar kullum yau ma muna tafa da rahoto na musamman. Sannan za mu leka jamhuriyar Niger inda Haruna Mamman Bako ke tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Aisha Tsile da labaran duniya.
Barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Masani akan cututtuka masu yaduwa a nan Amurka Dr. Anthony Fauci da wasu membobi a kwamitin karta kwana a fadar White House game da cutar coronavirus sun musanta cewa an umarce su da su taka birki game da gwajin cutar kamar yadda shi shugaba Donald Trump ya fadi yayi. A matsayinmu na membobin wannan kwamiti da ni da abokan aiki na mun tabbatar ba mu da masaniya akan umarnin da aka ce an bamu na mudakatar da gwajin inji Fauci da yake shedawa kwamitin majalisar kan makamashi da ciniki game da matakin gwamnati da ya shafi annobar coronavirus. Bayanan na Fauci na zuwa ne yan sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump ya nanata jawabinsa da yayi a wajen yakin neman zabe a Tulsa jihar Oklahoma ranar Asabar da yace ya bada umarni a dakatar da yin gwajin wanda zai bayyana karuwar cutar. Jami'an Fadar White House sun so su janye maganar kada a dauka da muhimmanci. A halin da ake ciki kuma, shugabar hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗi jiya Litinin cewa ana maida annobar coronavirus batun siyasa kuma rashin shugabanci a fadin duniya da zai yaki cutar yafi cutar illa. Ana matukar buƙatar haɗin kai da jajircewa a fadin duniya. Siyasantar da annobar yana wuce makaɗi da rawa. Bisa ga cewar Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus a wani taro na duniya da aka gudanar a bidiyo a Dubai, Tedros ya ƙara da cewa babbar barazana da muke fuskanta ba cutar bace, rashin haɗin kai da kuma shugabanci a fadin duniya. Tedros bai faɗi wanda ke siyasantar da annobar ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi WHO da tafiyar hawainiya wajen yakar coronavirus. Haka zalika tana yawan yabawa kasar China sanadiyar haka ma shugaban na Amurka yayi barazanar katse tallafin kudin hukumar. Jami'ai a Rhine-Westphalia dake yammacin Germany sun sanar yau Talata cewa za su sake kulle gundumar Gütersloh biyo bayan rahoton sake billar COVID-19 a wani wurin sarrafa nama. Da yake wa manema labarai bayani a Düsseldorf, Fenian jihar Armin Laschet ya faɗi cewa dokar hana fita za ta kasance ne har sai 30 ga watan nan. Bayan gano ma'aikata sama da 1,500 da wasu daga cikin iyalansu na ɗauke da COVID-19. Gundumar Gütersloh da ke ɗauke da mutum 360 ita ce wuri na farko a Germany da za a sake kullewa bayan hukumomi na ƙoƙarin ɗaukar matakai sannu a hankali na sassauta dokar hana fita makonni 7 da suka gabata. Dokar kullan za ta hada da rufe wuraren ajiye kayan tarihi, gidajen kallo na sinima, wuraren wasanni na motsa jiki da kuma wuraren ninkaya. An kuma haramta yawan shakatawa da gashin nama a waje da ake tara jama'a. An samu irin wannan barkewar annoban a wuraren sarrafa nama da dama na Turai da ma na Amurka. Wani mutum da ya karamta watarsa a gobar shiga ofishin jakadancin kasar China da ke babban birnin Argentina ya shiga hannu jiya Litinin da daddare. Ana gudanar da bincike akan hadarin da ya janyo hankalin 'yan sanda da dama a babban birnin na Argentina. 'yan sanda sun ce ba wanda ya ji rauni har shi direban motar ɗan shekara 24 da haihuwa. Jakadar China a Argentina baya ofishin lokacin da hadarin ya faru. Rahotanni na nuni da cewa an ga direban a shafukan sada zumunta yana cewa yana da masaniya akan COVID-19 kuma yana neman taimakon ofishin jakadancin. Wani na kusa da ma'aikatar hulɗa da kasashen waje ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP cewa direban ya tuka motar ne ya rafkawa kyauran kofar shiga ofishin jakadancin bayan da aka ki sauraransa. A wani rahoto da ba a tabbatar ba, jaridar Buenos Aires ta kasar ta wallafa cewa direbar na neman mafaka ne a ofishin jakadancin. A jiya Litinin, 'yan sanda a birnin Washington suka yi amfani da ƙarfi wajen maida masu zanga-zanga baya yayin da suke kokarin sauke wani mutum-mutumin tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson da ke wani filin shakatawa kusa da fadar White House. Masu zanga-zangar sun sakalawa mutum-mutumin da ke wurin shakatawan na Lafayette igiya ne suna kokarin kayarwa, sai 'yan sanda da yawa da ke kula da wuraren shakatawan suka yi amfani da kulake da abun fesawa mai barkono suka tarwatsa su. Shugaban Amurka ya yi Allah wadai da masu zanga-zangar a shafinsa na Twitter, kuma ya gargaɗe su da su yi hattara. Mutum zai iya fuskantar ɗaurin shekara 10 a gidan kaso a ƙarƙashin dokar mutunta tunawa da 'yan mazan jiya. Wannan wurin na kusa da inda a watan jiya aka tarwatsa masu zanga-zanga dab da fitowar shugaba Donald Trump yayin da ya tattaki domin ɗaukan hoto a wani coci a tsallaken Lafayette. Mutum-mutumin shugaban Amurka ne na 7 tsakanin 1829 zuwa 1837 sanye da kayan soja a bisa kan doki don karrama aikin soja da ya kafin ya zama shugaban ƙasa. Ana zarginsa ne da sa hannu a wata doka a shekara 1830 da ta ba da damar korar dubunnan ƙabilun Amurka daga gonakinsu a kudancin Amurka, al'amarin da aka yi wa laƙabi da The Trials of Tears saboda yawansu sun mutu yayin da aka tunkuda su zuwa yammaci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga Najeriya, inda rushe sashen wani gidan diplomasiyyar Najeriya da wasu mutane suka yi a Ghana kwanan nan ke ci gaba da tayar da kura. Madina Dauda gare ki.
Wannan takaddama ta faru ne a lokacin da aka yi amfani da motar rusau a cikin dare wajen tuge wani bangare na ginin ofishin diplomasiyyar Najeriya dake Accra, Ghana. Bayan an farma 'yan Najeriya dake ciki, aka fatattake su har da kwashe kayayyakin su. Ma'aikatar hulɗa da kasashen wajen Najeriya ta yitar da wannan mataki da aka dauka a Ghana, inda mai magana da yawun ma'aikatar Ferdinand Nwoye ya mini bayani yana cewa:
"Now this morning the minister summoned the Ghanaian acting high commissioner expressed Nigeria's displeasure and over the incident, demand that security around the Nigerian properties should be fortified."
Ferdinand ya ce ministan kula da harkokin kasashen waje ya kira jakadan kasar Ghana cikin gaggawa, sannan kuma ya nemi a gyara ginin da aka rusa kuma a dauki matakin ba ma'aikatan da ke cikin ginin kyakkyawar kariya. Amma ga kwararre a fannin diplomasiyyar kasa da kasa, ambasada Suleiman Dahiru ya nazari akan batun yana cewa:
"Banda wannan abin da ya faru ba taɓa ji an yi a wata kasa ba. Dalili muna da Vienna Convention on Diplomatic Relations. Muna da Vienna Convention on Consular Relations, wato kaman constitution ne na tsarin dangantaka tsakanin ƙasa da ƙasa. Ba yanda wannan abun zai iya faruwa a wata ƙasa in dai ba da gangan aka yi ba."
Shi ma shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje a majalisar wakilai, Honorable Yusuf Buba Yakubu, ya ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa.
"Dole za mu sake duba doka wanda ta shafi zamantakewa mu da wasu kasashe, kuma za mu yi sanshan wanda ya kamata domin mu nuna fushinmu da fushin Najeriya gaba daya da fushin gwamnatin Najeriya akan wannan rashin mutunci wanda aka yi mana a Ghana."
To sai dai kwararre a fannin diplomasiyyar kasa da kasa, ambasada Suleiman Dahiru ya ce dole ne a dauki mataki mai karfi.
"Da wannan abu ya faru ba wai Ghana kawai su je su ce wai a'a ba su ji dadin abin da ya faru ba. Ministan su na hulɗa da kasashen waje shi ya kamata ya kamo hanya ya zo Najeriya, ya zo Abuja, yazo ya nemi akuwa wa gwamnatin Najeriya ba wani ta'addanci da ya wuce irin wannan ba wani shashanci da ya wuce irin wannan babu wani cin mutunci da za a yi wata kasa wanda ya wuce irin wannan
kwararru sun yi ittifaki cewa wannan kai hari da ƴan Ghana suka yi a ofishin jakadancin Najeriya ya saba wa kudiri na 22 na kasar Vienna da tace dole ne a kare ofishin jakadancin kasashe da ma'aikatan su Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Madina da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu kada jihar Niger duk a Najeriya inda majalisar dokokin jihar ke cewa ita fa bata gane ba game da kudaden da gwamnatin jihar tace ta karsu ne wajen yaki da cutar corona. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
Majalisar dokokin jihar Niger a Najeriya ta nuna shakku akan wasu kudade har sama da naira miliyan 700. Da gwamnatin jihar Niger tace ta kashi wajen yaki da yaduwar cutar corona a jihar wannan al'amari dai ya sa tuni ar majalisar ta gayyaci sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matene wanda kuma shine shugaban kwamitin yaki da yaduwar cutar ta corona a jihar Niger domin samun bayani dalla-dalla akan waɗannan kudade Majalisar dokokin jihar Niger dai ta sanya wani kwamiti na musamman akan al'amuran da suka shafi wannan cuta ta corona. Honorable Shaibu Liman Iya, mai wakiltar karamar hukumar Sulaja a majalisar, kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin majalisar, ya yi ƙarin haske akan wannan al'amari.
Ti sakataren gwamnati ya ba mu kiyasin wasu kuɗaɗe da yadda suka shigo. Saɓanin yadda muka samu labari, to amma ya rage ga wannan kwamiti na musamman ta sake gudanar da aikinta. Saboda duk wanda abin nan ya shafa mu bi shi ko mu bi su su ba mu bayanai a rubuce da kuma hujjoji na yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe.
Akwai batun naira miliyan 700 da ake sama ma da naira miliyan 700 da aka ce wannan kwamiti ya kashe. Ku a majalisa ba ku gamsu da cewa an kashe wannan kuɗi ba?
Maganan kuɗin da shi ya kawo lissafi cewa aka kashe ba mu musanta ba ba mu ki ba amma dole mu ma muna da waɗansu bayanai da muke da su. Daga bayan fage wanda in muka zauna a matsayin mu na kwamiti za mu kawo sai ai comparing da nasu mu gani
kenan dai kuna dan shakku kenan dole sai kun ƙara bincike akan lamarin
makasudin kafa wannan kwamiti kenan na musamman na majalisa
to daga bisani dai na kira sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin yaki da yaduwar cutar corona Alhaji Ahmad Ibrahim Matene domin jin martanin su akan wannan mataki na majalisar
sun kira mu kuma sun yi muna tambayoyi kuma mun ba da ansoshin da na tabbata ya kamata su kamsu da shi babu yadda za ta yi ka kashe kudin gwamnati ba ka'ida duk wani kudin za ka kashe na gwamnati ba ka'idan shi
to amma batun naira miliyan 700 da su yan majalisar ke mamaki wato wannan ba abun mamaki bane ba kenan ko
ai sai ka zo ka zauna ka yi lissafin da me da me aka kashe ciki ne aka sau kayayyakin da jama'a a asibitoci
kawa lokacin hada wannan rahoto dai jihar Niger na da mutane 66 da suka harbu da cutar corona al'amarin da gwamnatin jihar Niger ta ce akwai yiwuwar sake rufe jihar idan har lamarin bai tsaya haka ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida na Batsari amma kar ka yi nisa saboda za ka gabatar mana da rahoto na musamman
a yanzu haka dai dubban magidanta ne musamman masu karamin karfi suka fada cikin wani yanayi na damuwa tare da tashin hankali a sakamakon tashin gauran zabi da kayan masarufi suka yi a jihohin Niger Kogi da kuma jihar Kwara kayan masarufin dai musamman kayan abinci da suka hada da shinkafa masara dawa gero da sauransu duk a cikin ƙasa da mako guda farashin su ya daga sosai game da abinda wasu daga cikin magidantan suka shaida mun a birnin Mina
sunana Muhammad Misbah Abdulrazzaq ina zama ne a cikin garin Mina tabbas na sayi shinkafa na sayi kuma masara cikin kwanakin nan bai ma fi sati daya da yanzu ba kuma hakikanin gaskiya an samu ƙari sosai kamar shi masara ranan asabar da ta wuce dinnan na sayi masara 250 kwano shinkafa kuma na siya mai kyau din yadda suka ce irin na tamu ta gida akan farashi 800 kowane mudu wannan haka abin ya kasance
amma kafin wannan satin ya zo ya kasa shi a can baya
akwai sauki sosai a can baya wannan tsadan nan bai wuce ma sati daya ba naga kawai kayan abinci ya canza kuma yayi hawan goron zabi sosai a can baya akwai sauki kamar masara ana samu 180-200 har kasa da haka ma ana samu shinkafa kuma ana samu 500-550 mai kyau din abun dai Allah da yake yi
ya kake ji musamman a rayuwa ga iyali da sauran abubuwa
kai akwai tashin hankali fa saboda kudin da muke sawa da mu sai mudu goba mudu 15 shine za sai mudu 5 mudu 7 da shi yanzu
suna na YouTube ladan ina nan zaune garin mina amma dai gaskiya ko jiya nan na sai samu ladan samu wanda yake tan nauyin kilogram 10 abin da yake da 3400 ko da 250 aka ce ya koma 4000 sannan kuma shi kanshi buhun masara kafin sallan nan buhumin sa ya 9000-10000 amma wannan satin da aka shigo har 10016 na sai da buhun masara
don wannan me yake nuna wa kenan
wato akwai matsala gaskiya akwai dole gwamnati ta tashi saboda yawancin magidanta wa'annan wannan ba su da tsammanin wannan abin zai kasance haka ba bara buhun masara duk tsadan shi bai 10000 ba amma kaga yanzu ma ba a kai lokacin da ainihin ake cikin tsadan ba sosai saboda yanzu ake shiga watan 7 ga watan 8 gaba kafin sabon abinci ya fito so akwai kalubale gaskiya
a can jihar Kwarama lamarin guda ne ga abinda wani mazaunin birnin Ilori ya ce damun ta wayar salula
sunana Hassan Yusuf daga Ilori gaskiya nan ma hede mace dai kawai Allah ya sauka basara 10016 take a kasuwa yanzu ana sai da roba karama agolo 8 naira 250 shinkafa ta gida kuma ana sai da roba karama agolo 8 ita kuma naira 600 take gero 10018 to ita kuma dawa ma yanzu har ta kai 10018 ma Allah ya sauka
to yaya farashin in ka hada da yan satittukan da suka wuce musamman da sallah din nan
gaskiya da sallah ha zama tara abin da muke sai 10012 to shi kuma gero 10112 zuwa 12 shi ma haka ita dawa 10011 abubuwan gaba daya sun canza wallahi
saman da kike dan ya kawo sakin farashin ku a nan kwara
to gaskiya abin da muke tunani shine gaskiya abin tun ne yayi garanti wallahi abin tun ne yayi garanti duk waɗanda suka tsaya ma tsowa da suke ma abin ma babu abu
to amma wannan ya kake ganin ya jefa magidanta musamman a nan kwara
to wallahi abin ba a cewa komai wallahi abin ya zama abin ban tausayi wallahi dan mafi yawanci za ka ga inda ake sai da abin sai dai ga mutun ya zo ya ce Allah a taimaka a bashi ma wani bashi ma zai ce a sai da mutun
amma to amma tunanin ka yanzu me ya mafuta
to mafuta amma gaskiya abin da muke tunani da ce irin lokacin da gwamnati ke siya tana ajiye wannan ne kaga sai a fito da dan wa mutane rahusa a samu sauki
shugaban kungiyar yan kasuwa na jihar Kogi Dr. Umar Lakwaja ya ce a jihar Kogi ma lamarin haka yake
to abin dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga talaka dai a kasan nan ya shiga uku ba dan komai ba a ce shinkafa mudu daya naira 700 ina mutane za su sa kansu
Alhaji Umaru kafin yan makonnin nan da suka gabata musamman bayan sallah din nan abun bai kai haka ba ko
eh abun bayan sallah yana 400-450 to kuma kwanan nan abun ya tashi ya zo yi wani irin tashin goren zabi kuma ga noman nan ana ta kokarin yin sa to babban abun ma takeici shine an kira manoma a jihar Kogi an yi rajista an yi kowace takarda da ko menene abin ya zama yaudara
daya daga cikin shugabannin kungiyar masu saida kayan amfanin gona a jihar Niger Alhaji Dantani a ci a rage ya yi bayanin dalilin tashin farashin gauran zabin a daidai wannan lokaci
yanayin kasuwa ne idan aka je kasuwa ta yan kaya to da yawa za a kasuwan ba a kasuwar ko dai corona din nan ya zama a kawo kaya da yawa ba a kasuwa to an sai kaya mutum yana dubin kamar yadda ya sai kaya ne idan ya zo ya lissafi a yanda sai kayan nan shi ma zai nemi wani abu daga ciki wani lokaci kuma yan ajawo ma idan ka sai za ka sai buhu an sai buhu za ka yana da yan ajawo ƙarshen ta ba hannun mai gona za ka sai kayan nan ba shi ma wannan da ya kamo kayan nan yana son wani abu ne daga ciki sannan an ɗauko shi da mota da tsada a wannan lokaci kenan saboda an sauka a mota ai tana aitan da kan ma mai mota kace masa sai saka ya ce ba hanya kaza kaza in an zo waje matakan tsaron zuwa gabanin tsaron a ba su kaza shaga daga nan dai buhu kaji ya ƙara kuɗi dangane kuma da burin mutanen mu dan adam don kaga to da yawa ma yanzu ga halin da yake ci zaka ayyanci likin buhu da mutum kace ya saida maka to in kai wasa kaga na kokarin ya tare cinikin da kuka in ji na ba ga abin da kasuwa ta yi kuma wanda ke wanda masu aje kaya shago kenan ka sai kayan su bayan da ka sai wani zai an fiya sai ka maka to da ya ji labari ga abin da kasuwa ta yi sai ka ji shi ma ya daga cinikin nan to muna fama da wannan kwarafe-kwarafe da dama ana kawo mana shi mutanen mu dangane da kayan kayan da su
to hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun sha bayyana matakai da suke ɗauka na bunƙasa aikin noman ko a kwanakin baya ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari har wani kira yayi na musamman ga manoman Najeriya akan mahimmancin komawa gonar don samar da abinci mai yalwa ga ƙasa a daidai wannan lokaci na annobar corona al'amarin da yasa jihohi da dama suka kaddamar da sayar da takin zamani a cikin farashi mai sauki na naira 5,500 a jihar Niger ma naira 5,000 ne gwamnatin jihar Niger ta kaddamar da sayarwar kamar yadda kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Halliru Zakari Jikan Toro ya bayyana
lallai mai rage farashin takin nan zuwa 5,000 kuma wannan wato ba wani abu bane ba kuma kowa bane illa shi mai girma gwamna Dr. Abubakar Sani Bello shi ya biya wannan 5,500 din saboda manoma idan samu tsaron gami
ko baya ga wannan ma dai yan Najeriya na cike da fatar ganin an samu saukin matsalar rashin tsaro a yankunan karkara na wasu jihohin arewacin Najeriya ta yadda manoman za su gudanar da noman bana cikin walwala Mustapha Nasir Bakari murya Amurka daga Nina a Najeriya
cutar coronavirus ba ta da magani
daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne ya yi gangan jiki ya tsira
yanzu kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice
soma labarin wasannin mu na ranar yau da kwallon kafa da yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a filaye daban-daban na wasannin kwallon kafa na Nahiyar Turai biyo bayan dawowar da aka yi a fagen daga bayan an kammala kebancewa daga cutar coronavirus inda a yau talata ake can ana gogawa tsakanin FC Barcelona a kasar Spain a wasannin La Liga da Athletic Bilbao yayin da Valladolid ke karawa da Getafe Levante da Atletico de Madrid yayin da Real Sociedad da ke goga da Celta Vigo sai Real de Madrid ke karawa da Mallorca sai Alaves da ke karbar bakuncin Osasuna a kasar Italiya ma ana can ana ci gaba da dauki badadi a wasannin kwallon kafa na Tebrin Serie A inda Genoa ke karbar bakuncin Parma sai Inter Milan ke buga da Sassuolo yayin da Hellas Verona ke karbar bakuncin Napoli sai Spal ke karawa da Cagliari yayin da Torino ke karbar bakuncin Udinese a kasar Ingila ma ba tsaya ana kallon abin da ke wakana a sauran filayen kasashen Turai ba inda Manchester United ke gwabzawa da Sheffield United sai Norwich ke karbar bakuncin Everton Newcastle na damsawa da Aston Villa yayin da Wolverhampton ke karbar bakuncin Bournemouth Liverpool na karawa da Crystal Palace yayin da ungiyar League Pro ta League One an kofura ma ta kasar Faransa cewa da LFP
Ape Liga da Football Professional ta France a yau talata ne ta bada sanarwar cewa a wasannin shekara ta 2020-2021 na teburin kwallon kafa na Ligue 1 na kasar Faransa kungiyoyi 20 ne za su dabsa sakanin 18 da suka buga a wannan shekara wannan ko biyo bayan kotun kayukanka ta kasar Faransa ta yanke hukuncin cewa kungiyoyin Amiens da Toulouse na wasannin kwallon kafa dake matsayi na 19 da matsayi na 20 a teburin kwallon kafa da kasar Faransa a lokacin dakatar da wasannin na bana saboda cutar game duniya ta coronavirus kotun ta yanke hukuncin ba za su koma a rukuni na biyu ba cewa da deuxième division na kasar Faransa Amiens din da Toulouse za su ci gaba da fafatawa ne a shekara mai zuwa a rukuni na daya wanda zai sawar a ci gaba da kapsawa da kungiyoyi guda biyu wanda za su hawa a rukuni na daya daga rukuni na biyu na teburin wasannin kwallon kafa na kasar Faransa inda ana tuni cewa can baya Jean-Michel Aulas shugaban kungiyar kwallon kafa na Olympique Lyonnais na kasar Faransa da shugabannin kungiyoyin kwallon kafa na Amiens da Toulouse na kasar Faransa ne suka kai kara ga kotun kare kukanka ta kasar Faransa na farko dai domin inkarin matakin da hukumomin kasar da Ligue de Football Professionnel na France suka doka na dakatar da wasannin na bana na kwallon kafa a kasar Faransa a daidai lokacin da waɗansu kasashe suka dakatar kuma suka koma daga baya domin a sake bada damar komawa a fagen kwallon kafa sai kuma su gushuwa gabanin na kungiyoyin Amiens da Toulouse su kuma suka shigar da kara a kotun ta kare kukanka ta kasar Faransa domin cewa an dakatar da wasanni ba tare da sun kare ba bai kamata ba a mayar da su a rukuni na biyu na kwallon kafa na kasar Faransa inda dai daga karshe kotun kare kukanka din ta yi jiwa da bukatar Jean-Michel Aulas na nema a sake koma a fagen daga na wasannin yayin da kungiyar sa ta Olympique Lyonnais ke matsayi na shida wanda ba zai bata damar shiga dukkan waɗansu wasannin Turai ba a shekara mai zuwa da zaran ba ta lashe ɗaya daga cikin kofuna na wasannin kwallon kafa na Faransa ba cewa da Coupe de la Ligue da za ta bugawa da Paris Saint-Germain a ƴan makonni masu zuwa ko kuma Champions League kasancewa ta yi nasara ɗaya da banza gaban kungiyar kwallon kafa ta Juventus kamin a dakatar da wasannin na Ligue des Champions na wannan shekara Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an munfa a takeice.
Cututtuka masu yaduwa a nan Amurka Dr. Anthony Fauci da wasu membobi a kwamitin karta kwana a fadar White House game da cutar coronavirus sun musanta cewa an umarce su da su taka birki game da gwajin cutar kamar yadda shi shugaba Donald Trump ya faɗi yayi. A matsayinmu na membobin wannan kwamiti da ni da abokan aiki na mun tabbatar ba mu da masaniya akan umarnin da aka ce an bamu na mu dakatar da gwajin, inji Fauci da yake shedawa kwamitin majalisar kan makamashi da ciniki game da matakin gwamnati da ya shafi annobar coronavirus. Bayanan na Fauci na zuwa ne yan sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump ya nanata jawabinsa da ya yi a wajen yakin neman zaɓe a Tulsa, jihar Oklahoma ranar Asabar, da ya ce ya ba da umarni a dakatar da yin gwajin wanda zai bayyana ƙaruwar cutar. Jami'an fadar White House sun so su janye maganar kada a dauka da muhimmanci. Halin da ake ciki kuma, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗi jiya Litinin cewa ana maida annobar coronavirus batun siyasa kuma rashin shugabanci a fadin duniya da zai yaki cutar yafi cutar illa. Ana matukar buƙatar haɗin kai da jajircewa a fadin duniya. Siyasantar da annobar yana wuce makaɗi da rawa. Bisa ga cewar Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus a wani taro na duniya da aka gudanar a bidiyo a Dubai.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Tasile da ta saya ni gabatar da shirin. da Julie Leather Gresha wacce ta hada mana sautin tukuma ba da umurni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri wasalam.